Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 12 ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Sabon shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kawo ƙarshen tallafin man fetur ga 'yan ƙasa a hukumance a jawabin da ya wa ƙasa ta talabijin. A yau Litinin wani jami'in ƙasar Ukraine ya ce sojojin ƙasar sun sake kwace ikon ƙauyen Storozov wanda ke yankin Donetsk. Kanin shugaban Amurka Joe Biden ya shirya domin amsar bakoncin babban sakataren kungiyar tsaro NATO mai barin gado Jens Stoltenberg a fadarsa ta White House a yau Litinin.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojojin jamhuriyar Niger sun kashe wasu 'yan bindiga uku a kusa da wata mahakar zinari da ke yankin Alet a jihar Agadez. Wannan na zuwa ne bayan wani hari da 'yan bindigar suka kai akan wani shingen sojoji da ke Chibaraka 10. Sannan za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a garin Balma da ke karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi, inda suka yi garkuwa da dagacin garin da kuma wani mai unguwa, sannan suka kuma kashe mutum ɗaya. Idan muka sake leƙa jamhuriyar Niger za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta sanar da aika jami'anta zuwa sassan ƙasar da nufin daƙile dukkan wata cuwa-cuwa a jarabawa da ɗaliban ajin ƙarshen makarantun sakandare a matakin farko za su fara a gobe Talata. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda Babangida Jibrin ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Sabon shugaban Najeriya ya kawo ƙarshen tallafin man fetur da gwamnati ke baiwa 'yan ƙasa a hukumance. Bola Tinubu ya faɗa a yau Litinin cewa dole ne a kawo ƙarshen tallafin domin tattalin arzikin Najeriya ya inganta. Abin da zafi, amma ina kira ga 'yan uwana 'yan ƙasa da mu ƙara haƙuri na ɗan lokaci domin mu kyautata ƙasarmu. Shugaban yana faɗa a wani jawabi da ya yi wa ƙasa ta talabijin a yau Litinin. Shugaban ya fara batun janye tallafin man fetur ne a jawabinsa na farko bayan rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a watan da ya gabata. Wannan tallafin na sa ƙasar Najeriya ta yi asarar biliyoyin dala. Masu sharhi akan harkokin kuɗi sun ce an ma yi jinkiri wurin janye wannan tallafin, sai dai masu suka kuma sun ce ba a tabbatar da ƙwararren matakai da za su rage wa 'yan ƙasa radadi ba kafin janye wannan tallafin. A yau Litinin wani jami'in ƙasar Ukraine ya ce sojojin ƙasar sun sake kwace ikon ƙauyen Storozov wanda ke yankin Donetsk yayin wani hari na martani da zumar sake kwace yankin daga hannun Rasha. Mataimakiyar ministan tsaron ƙasar Ukraine Hana Maliya ta gode wa bataliyan sojan ruwa a wani sakon Telegram. Tana mai cewa an cire tutar Ukraine ta wato sama a wannan ƙauyen ta Storozov. Ta ce za a sake maimaita irin haka a ko'ina har sai sojojin Ukraine sun 'yanto yankunan ƙasar. Hakan na faruwa ne wuni guda bayan da jami'an Ukraine suka ce sojojin sun sake kwace wasu ƙauyuka guda uku a wannan ɓangaren. Babban kwamandan rundunar mayakan ƙasa na sojan Ukraine ya faɗa a yau Litinin cewa bayan wato a wuni guda da ya gabata an gwarza ƙazamin faɗa a wasu wurare a Donetsk ciki har da Bakhmut da kuma yankin Luhansk. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya shirya domin amsar bakoncin babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO mai barin gado Jens Stoltenberg a fadarsa ta White House a yau Litinin, yayin da aka ƙara ƙaimi wurin neman mukaminsa. Yayin da fadar White House ta ce babban manufar ganawan ita ce tattaunawa akan taron koli na kungiyar da ke tafiya a cikin watan Yuli mai zuwa wanda za a gudanar a birnin Vilnius na kasar Lithuania, inda tattaunawa za ta mai da hankali kacokan akan batun wanda zai jagoranci kungiyar tsaron ta NATO a wato shekaru masu zuwa kenan a cikin wannan mawuyacin lokaci cikin shekaru 74 da kungiyar ta yi, yayin da kawancin ke fuskantar yaki da Rasha take ci gaba da yi a ƙasar Ukraine. Stoltenberg wanda tsohon prime minister kasar Norway ne shine shugaban kungiyar tsaro ta NATO mafi dadewa a cikin shugabannin kawancin kuma an kara wa'adin sa sau uku tun bayan da ya hauka wannan mukami a shekarar 2014 a watan Fabrairu kakakin sa ya ce zai bai office idan wa'adin sa ya zo karshe a cikin watan October
madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu sojojin jamhuriyar Niger sun bayyana samun nasarar kashe wasu ƴan bandagar su uku a wani samami da suka kai a kusa da wata mahakar zinari dake yankin Alet a kusa da iyakar kasar Algeria wata sanarwa da babban hafsan sojojin Niger General Abdul Sadiku Isa ya fitar ta ce maharan dauke da miyagun makamai sun kai hari akan wani shingen sojoji da ke Chibaraka 10 inda dubban mutane ke aikin hakar zinari a baya-bayan nan wakilin muryar Amurka Ahmed Muhammad ya aika mana da wannan rahoton
a cewar sanarwar martanin da sojojin suka mayar kan maharan ne aka samu nasarar korar su tare da kuma kashe uku daga cikin su sojojin na Niger sun ce sun samu nasarar kwace motoci kirar Toyota har guda hudu da maharan suka yi amfani da su wajen kai harin da mayan bindigogi da makaman roka da dai sauran kayayyaki yaki masu yawa hukumomi a yankin Alid sun bayyana irin sabbin matakan da suke dauka na yaki da ta'addanci a yankin Alhaji Nuru Malam Sani shine shugaban da'irar yankin Alid
na daukar dabaru da yawa na yaki akwai wata operation da gwamnati ta kafa ita nan wajen tabbaskar hanya tabarkata da biska hanya a sama ka an ka sojina a kalla da yawa kuma sana nan ga yanzu din wannan aksin gwamnati ta yi bakin kokari da kokarin da suke tawa din kasa ta zama lafiya din da gaskiya yanzu an zuba jami'an tsaro diya wannan zon din su kara kama mu buskan yakin da muke yi da yan ta'adda da na cikin kasa da na kasashen waje da suke zama wajen jama'a
masana irin su Dawo Abubakar da ke yankin na Arlet na ganin samar da dakarun na Niger isassun kayan aiki zai taimaka wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a kasar duba da irin kokarin da suke yi
gwamnati sai hoya tashi din da ya ba su kayan aiki wanda su wadatattu kuma wanda zai sa su san yadda za su samu su samu galaba bisa wannan ɗan ta'adda
ana yawan samun ayyukan ta'addanci irin su fashi da makami da sauran hare-hare kan masu haƙar zinari a jihar Agadez saboda haka ne ma shugaban da'irar yankin Arlet Alhaji Nuru Malam Sani ya yi kira ga duk masu ruwa da tsaki a ƙasar da su ba da gudunmawa wajen kawo ƙarshen ayyukan ɗan ta'adda
bisa kan al'umma ko kuma mu ce bisa kan sarakan gargajiya da shafi tradisional saboda gurfama saboda gidan saboda le maire le ville kuwa da koma ya kama wannan yaki na mudu gaba daya dan a samu kwanciyar hankali cikin kasa shine su kama mu buskar rasa ma in an samu labari kadan a ga ma jama'an tsaro dan su yi kokari yi maganin abun kayan abin bunkasa
idan dai ba a manta ba a cikin watan Afrilun da ya gabata wasu ƴan bindiga sun kai hari kan tawagar sojojin Niger da ke yi wa masu aikin hakar ma'adinai a mahakar Chibaraka ta Rakiya inda aka kashe biyar daga cikin sojojin Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Ahmed Muhammad har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
Wani hatsarin mota ya kashe mutum 10 a kasar Australia yayin da wani bus dauke da mutane 36 da suke dawowa daga wurin wani bukin aure ya fadi a cikin wani yanki da ake barasa a kasar a cewar ƴan sanda da rahotannin kafafen yada labarai na kasar a yau Litinin Hatsarin ya faru ne a cikin daren jiya Lahadi a cikin yanayi na hazo a wani shataletale da ke tsakiyar garin Greater da ke arewa da birnin Sydney. Mutane 25 ne suka jikata a cikin hatsarin kana wasu kuma raunukan sun yayi tsadani. ƴan sanda sun ce an killace wurin da lamarin ya auku kana sun fara gudanar da bincike akan musabbabin wannan hatsarin an kuma kama direban bus ɗin mai shekaru 58 a duniya. A ƙarshe wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana yau Litinin cewa babu wani sauyi da aka samu na nuna bambanci ga mata cikin shekaru 10 da suka gabata kuma ana ci gaba da nuna musu kyama a cikin al'umma duk da gangamin kamar da Me Too.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa bangaren rahotanninmu. Wasu mutane masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa sun kai hari garin Balma da ke karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi, inda suka sace dagacin garin da kuma wani mai unguwa, sannan kuma suka harba wani mutum har lahira. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Kakakin rundunar yan sanda a jihar Bauchi SP wakil a tattaunawa da shi ta tarho ya ce jami'an yan sanda sun bazama lungu da sako na karamar hukumar ta Ningi don kamo yan bindigar.
Ce akwai wata koyo ne wanda ake kira Balma jiya da dare kamar 11 wurinsu fata gari sun shigo wannan kauye da bindigogi a hannunsu suna ta harbi a sama so wannan fata gari da ba mu san ko su waye bane. Mutane suka tsorata kowa ya shiga ya buya kafin nan suka shiga suka ji garkuwa da shi sakacin garin suka kamo shi suka dauke mutum daya kuma su yi nasarar daukar shi ba wannan suka harbe shi a wuya. A yanzu dai maganar da nake maka rundunar yan sanda sun garzaya da shi asibiti na Ningi to yanzu dai ya mutu shi wannan. Yanzu presently dai akwai mutum biyu a hannunsu wanda suka yi garkuwa da su kuma da samun wannan bayanan sirri jama'a suka ba mu rundunar yan sanda ba su yi kasa a gwiwa ba sun bazama lungu da sako na cikin wannan kauyukan da suke wannan Balma da har cikin garin Ningi. Muna nan dai muna fara da binciken mu kuga yanda za a samu su. Mu dai kiran da za mu yi ma jama'a shine su yi kokari idan suka samu irin wannan abin su yi kokari su garzaya ofishin yan sanda su kawo korafinsu da wurwuri ko kuma mu yi kokari mu dakile ko kuma idan suka ga mutane baki kaure wanda ba su san ko su waye ba ne su yi kokari su garzaya ofishin yan sanda su kawo mana bayani ko da bayani na sirri. Kotunan mun telefo ko ta manhajar mu na Nigeria Police Force
tun da farko kuwa shugaban rukun karamar hukumar Ningi da ya kai ziyarar ganewa idanunsa garin Balma na zanta da shi ta wayar taho.
Sunana Alhaji Ibrahim Zubairu shugaban rukun karamar hukumar Ningi. Abin da ya faru jiya misalin ƙarfe 11 da kwata a garin Balma wanda ke karamar hukumar Ningi akwai dagaci wanda ana kiran sa Alhaji Hussein Balma. Yan bindiga wanda ba san ko su waye su ba sun zo yawan adadin su ba kididdigewa ba sun zo sun same shi a fadarsa ina arrestin dinsa sun nuna masa manya-manyan makamai sun umarci ya bada wayoyinsa ya kuma bayar duk abin da suka umarci shi bi ya kuma bi bisa akwai ɗansa wanda ɗan wansa ne ya dawo daga wani kauye ya shigo cikin gari sai suka ɗaukar cewar ya kawo ɗauki ne. Nan take ɗaya daga cikinsu ya harbe shi a ka. Nan take after sun gama abin da za su yi aka garzaya da shi cikin garin hukumar Ningiyar kwata aka kai shi asibiti wanda daga nan kuma Allah ya karɓi rayukansa da sa. Don ba wai area ɗaya ne wannan abin ya faru a garin hukumar Ningi a ɗan kwanan da ya faru ba. Akwai area Jimi da wajen Bakutunde kwana biyu ko uku da ya wuce akwai wani mai unguwa da suka shi ma nan suka je suka yi garkuwa da shi.
Ɗan uwan dagacin garin Balma ya ce ƴan bindigan sun tuntuɓe su ta wayar dagacin da suka karɓe inda suke cewa suna neman miliyan 50 a matsayin kuɗin fansa.
Na hannu Abdulsalam Balma muna karɓan makoki duka ne suka fara magana da fara na da ɗaya sun yi na biyu sun kira da wayar sarki sun yi magana sau biyu za su nemi cikin ya kai cin na za a samu wannan kuɗin da su dan garin gura 20 ba shi fa da wannan kuɗin shi kuma yana cewa a san yadda za a yi a baya yana cin wani hari. Ta masu ɗinya suna ta jike na rigiya masu ke zama mai haƙuri ina kuɗin da yake faka suke nema za a yi abin da ma za a iya nema to a wannan gaba muke yanzu.
To sai dai kuma wata majiya na bayanin cewa Fulani ne suka kaddamar da wannan aika-aikar don nuna fushinsu dangane da sai da filayen kiwo da masu sarautun ƙauyukan suka yi. Abdul Wahab Muhammad wadda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdul Wahab Muhammad. A jamhuriyar Niger, hukumar yaƙi da cin hanci ta sanar da tura jami'anta zuwa sassan ƙasar da nufin daƙile dukkan wata cuwa-cuwa a jarabawa da ɗaliban ajin ƙarshen makarantar sakandare a matakin farko za su fara rubutawa a gobe Talata 13 ga watan Yuni. Gwamnatin Niger da kanta ce ta ba hukumar izinin shiga tsare-tsaren dukkan jarabawar da za a yi a ƙasar dangane an kawo ƙarshen ƙorafe-ƙorafen iyayen ɗalibai game da sata jarabawa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Sauyin da aka samu a shekarun da suka gabata sakamakon shigar da hukumar yaki da cin hanci a jerin jarabawar da aka gudanar a Niger ya sa mahukuntan kasar baiwa hukumar ta halsiya izinin saka ido a ilahirin jarabawar da za a yi a nan gaba. Dalili kenan hukumar ta aike da jami'anta zuwa cibiyoyin jarabawar Birebe, wato ta ajin karshen makarantun sakandare a matakin farko da ake farawa a wannan talata 13 ga watan Yunin 2023 a fadin kasar. Daraktan kula da bincike a hukumar halsiya Sama'ila Alhashi Isu ya yi karin bayani kan shirin da aka yi a bana.
Mun aika mutane jahohi kuma idan sun je jaha-jaha za su samu cikin departama-departama su samu su gewaya su gaida ake tashi da wannan jarabawa ba. Ekip ne shi gare mu kamar sun kai mutum 3-4. Kun bayan wannan mun aika 'yan leƙen asiri wanda kamar su ba a san ba da su ba za su taba ba san wani suke ciki ba. Amma suna cikin mutane su gane don su san abin da ake nan ana yi ba.
Kungiyoyin ci gaban jama'a irin su Voix des Sans Voix a tabakin shugabanta Alhaji Nasiru Saidu na ganin matakin a matsayin wata hanyar baiwa kowane ɗalibi damar samun sa'ar da ke daidai da ta sauran takwarorinsa.
Ka samu jarabawa mai kyau, a samu daidaito tsakanin 'yan ƙasa, a tsarkake diplomiya na ƙasarmu wanda ya cancanta ya samu. Imma ɗan talaka imma ɗan mai abu. Irin yanayi wanda shi shugaban ƙasa yake sa su ciki shi ne ita kankanta halsiya ta sama gaba. Kuma hakikan ana gani a ƙasa. Kowace shekara diplom na jabu abin yana raguwa sosai. Don haka kima ta irin diplomiya wanda yaranmu ke samu tana ƙara haɓaka a ƙasashen waje idan sun tafi kamar karatu tare da wasu mutanensu. Abu wanda ya dace shi ne al'umma ta ƙara taimaka ma ita halsiya cikin aikinta.
A baya hukumar yaƙi da cin hanci ta kama ɗalibai da malamai har ma da wasu shugabannin cibiyoyin jarabawa saboda samun su da yunkurin sata. Lamari na baya shi ne wanda ya wakana a yayin jarabawar ɗaliban sakandare ta 2022 saboda haka ta gargaɗi masu ruwa da tsaki su nisanci kansu da aikata dukkan wani abin da ke kama da rashin gaskiya.
Abin da muke kira da su tsaya a kwantar da hankali a zamanto a ce an samu an yi jarabawa cikin kwantar hankali ba cikin wata matsala ba. Ya zamanto an tsaya kowa ya tsaya an yi abu ba cikin wani magudi ba.
Lura da yadda a baya cin jarabawar makaranta ko ta neman aikin gwamnati ta fara yi wa ɗan talaka wuya saboda yadda cuwa-cuwa ta fara samun gindin zama ya samu hukuntar Nijar shigo da tsarin tura jami'an hukumar yaƙi da cin hanci zuwa cibiyoyin jarabawa. Nasarorin da aka samu a sakamakon wannan mataki ya sa gwamnatin baiwa hukumar 'yancin shiga al'amuran tsare-tsare a ilahirin jarabawar da za a yi a wannan ƙasa dangane an faro abin tun daga tushe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkwa dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi ne abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa daji.
Ba sauraro barkamu da waraka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwa dan Adam. A kwanakin baya ne wata matashiya ƴan Najeriya mai kimanin shekaru 22 'yar yankin Gulu Batsa da ke karamar Umar Lafai a jihar Niger ta zo daya a gasar rubutu da wata cibiya ta ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Tanzania mai suna Wangozi Institute ta shiryawa matasan Afirka. Tunda shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya karrama wannan matashiya a wani biki da aka yi a birnin Accra a gaban tsaffin shugabannin Najeriya biyu, wato Goodluck Ebele Jonathan da Olusegun Obasanjo da ma tsohon shugaban ƙasar Tanzania Jakaya Kikwete. Bayan da wannan matashiya ta komo Najeriya, wakilin Abuja Hassan Maina Kaina ya tattauna da wannan matashiya game da wannan gasa da ta yi nasara a kai.
Da farko, menene cikakken sunanki?
Sunana Fa'iza Atu Muhammad.
Ko za ki yi masu sauraron mu nasarar da kika samu?
Last year na rubuta wani essay, international essay competition ne from one organization a Tanzania. Sai suka tura min message suka ce to essay now was the best in all of Africa out of over 1,000 da suka rubuta suka tura musu.
Kamar akan me kika rubuta shi wannan labarin?
akan agricultural trade.
Kaman harkokin kasuwanci na ayyukan na aikin gona?
Eh.
Ki da mu a jami'a kin karanta darasin aikin gona ne?
No, na karanta.
To amma me yaji hankalin ki kai wannan rubutu haka?
Okay, to ni dama ina rubutu. Akwai problem and it needs solution. So that was it for me.
Rubutun da kika yi, menene abin da shi wannan rubutun insha'i nake kunsa? Kaman akan me kika fi maida hankali a cikin rubutun naki?
So for example, masu noma suna da issues da sun gama noma at the end of the season, sai kaga abincin da duk suka fasa ya fara bacewa, ba za su iya kai kasuwa ba, ba motan kaiwa. Or in sun gama sayarwa, kudin da suka samu is not even enough to yi noman next season. Or kamar mutanen da suke noma sai kaga an yi kidnapping din su. So problems like that, it was menene solutions for mutanen da suke irin aikin nan. And then some of the solutions would be, okay, gwamnati has to step in and make sure that mutanen nan suna da kudin da za su iya aikin da suke yi, da za su iya siyan fertilizer, da za su iya siyan motoci, da za su iya siyan su tractors, saboda aikin ma ya zama easier.
Kaman su waɗanda suka tantance suka ce rubutun ki yazo na ɗaya, akwai wani lambar yabo ne ko kyauta da kika samu bayan wannan rubutu?
A competition din an ba da prize for the best essay. An ba da prize na $2,000.
Idan muka duba yawancin yara mata na arewacin Najeriya, ba su ma damu da karatun zamani ba, balle har suke shiga cikin irin wannan gasa. Kamar ke me ya ji hankalinki har kika yi wannan rubutu?
So son makaranta is a result of motivation da ka samu a gida. Yan gida are the people that saka through, su nuna maka cewa okay, in kai je makaranta ka sa ido, akwai reward, akwai benefit. Tun da muke yara an sa mana okay, in kai je makaranta you need to be hard working, you need to sa ido, and if you do, the reward at the end of it, the reward of hard working. Ko yanzu after school da na gama da makaranta, akwai ambition that I have to do well in my career. I want to get to an international level, get to a global level of success.
Ke kin yi karatun aikin lauya ne?
Eh.
Amma kuma ga ce kin yi rubutu akan harkokin gona har ma kin samu zuwa na daya a Afrika. Menene ya ji hankalinki akan sha'anin aikin gona bayan kuma ke lauya ce?
To topic din da suka bada ne masu aikin gona, aikin da suke yi, mutanen da suke cikin gwamnati, laws and policies da suke badawa suna affecting masu noma. Aikin da mutane suke yi, masu noma, masu ko shara, ko me da me, duk laws na affecting also.
Karshe, menene kiranki ga yara mata musamman daga arewacin Najeriya dangane da muhimmancin shiga irin waɗannan gasanni?
To gaskiya ban ce kowa ya sa ido, kowa ya yi karatu, ne nake read widely, ba of course za ka sa ido a makaranta babba, aikin makaranta kawai za ka yi ba. Akwai websites da yawa, za ka ga opportunities, ka ga okay, akwai competitions, akwai fellowships, akwai workshops a Nigeria, outside Nigeria. Sai ka ga a ce there is a grant, if you have this kind of experience, you apply. And then you get how many $1,000 in grants, apply scholarships. So you need to look outside of what you are doing in school while you pay attention in school.
To barista mun goye da kyau kuma muna miki murna.
Mun goje.
Dangane da wannan nasara da wannan ɗaliba ko matashiya ta samu da ta ni ƙwararru a ɓangaren ilimi irin su Professor M.K. Usman da ke zama tsohon daraktan cibiyar bincike da aikin gona na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria suka fara tsokaci, inda ya ce nasarar Faiza abin alfahari ne ga Najeriya duk kuwa da yadda ake kokarin taɓarɓarewar ilimi a Najeriya.
Na farko dai matsayina ɗan Najeriya, wannan na farko dai babban abin farin ciki ne da ita wannan suna Faiza Atu Muhammad da ta je ta shiga cikin wannan gasar rubuce-rubuce kan aikin harkar gona, wanda kuma duk akwai waɗanda suka zo su ma daga ƙasashe daban-daban cikin Afirka har su 1,150. Allah ya ba ita wannan Faiza na sa ta samu na farko, wato abin ta rubuta ya zama to aka zaɓa ya zama to shi ne na farko. Wannan abu ne babban abubuwan farin ciki ne ƙwarai da gaske da kowane ɗan Najeriya, wanda yake Najeriya da wanda yake ƙasashen waje, musamman a yanda muke ganin cewa akwai matsaloli da yawa a cikin karatu cikin jami'o'i da ake yi a nan Najeriya.
To ma sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin abokin aiki na Hassan Maina kaina da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Dole Leda Gresham na ku baban Spring ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Shan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi ni abun rainawa.
Madalla a gaida baban gida Jibril. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Babandi Mamman Bande da Alisarkin Yaƙin Nima da Tasiu Unguwar Tudu. Suka ce muna kiran al'ummar Najeriya da su yi hakuri kan cire tallafin man fetur a jawabin da shugaban Najeriya ya yi kan ranar demokuraɗiyya ta Najeriya abin damuwa ne. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta samo wa al'ummar Najeriya mafita kan halin kunci da suka shiga sakamakon sanar da cire tallafin mai. Allah kawo mana mafita, amin. Sako na gaba ya fito ne daga Yakubu Mai Aski Badaraka da Sunuci Madatai da Yaro Bunya Garin Malam da Maman Sani Dauda da Sabiu Isa Garin Karyani Jihar da Magaram. Suka ce BOA Hausa, hakikanin gaskiya mu al'ummar karkara har da na cikin birane muna matuƙar farin ciki da shigowar da muna bana akan lokaci. Dan haka yana da kyawu matasa na sansa daban-daban majajirce wajen ayyukan gonaki, domin kuwa akwai alfanu a cikinta. Muna fatan yadda muka gada munar bana da kyau, haka muke addu'ar Allah ya sa ƙarshenta ma yayi kyan gaske don albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan har shugabanni a mulkin siyasa sun yi ma jama'a abin a zo a gani, ya kamata a wannan rana su fito fili a gaban jama'a su nuna ayyukan ci gaba da suka aiwatar ma jama'a da suke ma jagoranci, ba wai su fake da yin kaɗe-kaɗe ko wasu 'yan bushe-bushe ba. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ranar demokuraɗiyya na tunawa da MKW Abiola, muna murna da wannan. Allah ya ƙara haɗa kan Najeriya. Sako daga Ali Rabtana Gashuwa. Sako daga Shehu Adamar Jau ya ce, hakika rashin wutar lantarki na tsawon kwanaki na neman tsayar da al'amura cak a Rijau, saboda haka shugabanni mu ya kamata ku kawo mana agaji domin abin fa zai yi mana yawa, ga tsadan man fetur sannan kuma ga rashin wutar lantarki. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir, ya ce salam BOA Hausa. Kamar yadda gwamnatin ƙasar mu Najeriya ta zaɓi wannan rana ta 12 ga watan 6 wato June 12 a matsayin ranar demokuraɗiyya ya yi daidai, duk da dai akwai ranakun da suka fi wannan rana cancanta. To amma abin takaici shi ne tsawon shekarun nan demokuraɗiyya har yanzu tangal-tangal take, duk da ƙafafu da take da su. Kuna addu'ar Allah ya kawo mana lokacin da za ta tsaya da ƙafafunta, ma'ana a daina mata karan tsaye.
Tun madalla, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Hutun Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana yau Litinin cewa babu wani abin da ya sauya a bambanci da ake nuna wa mata a cikin shekaru goma da suka gabata, kuma ana ci gaba da nuna musu ƙyaba a cikin al'umma duk da gangami da ake yi kamar na Me Too. Daga cikin maza da mata, batun nuna wariyar jinsi ya zama ruwan dare ne ga gamagari. Kusan kashi 90 cikin 100 na mutane suna fuskantar wariya a cikin mataki 7 da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tantance. Rahoton ya ce waɗannan ra'ayoyin da sun yaɗu tsakanin maza da mata, wanda ke nuna waɗannan ra'ayoyin sun yi zurfi sosai kuma suna yin tasiri tsakanin maza da mata zuwa matsayi iri ɗaya, in ji rahoton. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta sabunta bayananta akan batutuwa da suka shafi jinsi, wanda ya yi la'akari da ma'auni na siyasa da tattalin arziki da ilimi da kuma yanayin jiki, ta hanyar amfani da bayanai daga Binciken Kimar Duniya, wani shiri na ƙasa da ƙasa da ke nazari akan yadda ɗabi'u da imani ke canzawa a duniya. Sabon shugaban Najeriya ya kawo ƙarshen tallafin man fetur da gwamnati ke baiwa 'yan ƙasa a hukumance. Bola Tinubu ya faɗa a yau Litinin cewa dole ne a kawo ƙarshen wannan tallafin domin tattalin arzikin Najeriya inganta. Abin da zafi, amma ina kira ga 'yan uwana 'yan ƙasa da mu ƙara haƙuri na ɗan lokaci domin kyautata wato ƙasarmu.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wanda ta hada shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.